ƙwararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Portugal, Cristiano Ronaldo, mai taka leda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid, ya bayyana da cewa yana dab da dawowa ci gaba da taka leda a bayan tafiya da ya yi na jinya na tsawon wata biyu sakamakon raunin da ya samu a gwiwarsa na ƙafa yayin gasar cin kofin nahiyar ƙasashen Turai wanda aka yi a ƙasar Faransa a watan Yuli da ta wuce a wasansu na ƙarshe da suka fafata da ƙasar Faransa. Cristiano Ronaldo ya bayyana haka ne ta shafinsa na sada zumunci Instagram. Ronaldo bai samu daman fafata wasan da ƙungiyarsa ta Real Madrid ta yi na La Liga tsakaninta da Real Sociedad da Celta Vigo ba, sai dai ana sa ran nan da ɗan wani lokaci da Ronaldo zai dawo ci gaba da fafata wasan. Ita kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta nuna damuwarta bisa raunin da ɗan wasanta Lionel Messi ya samu a wasan da ƙasarsa ta yi da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Uruguay a neman shiga cin kofin duniya, inda suka samu nasarar doke Uruguay da ci ɗaya mai ban haushi. A tun baya dai ƙungiyar ta Barcelona ta fidda sanarwar ɗan wasan ba zai samu daman fafatawa saboda raunin da take fama da shi, amma daga bisani ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Argentina ta yi amfani da shi don ci gaba da wasan, yanda yanzu ba zai samu daman fafatawa da za su yi da ƙasar Venezuela ranar Laraba mai zuwa ba. A yanzu haka dai Messi ya koma ƙungiyar Barcelona don ya ci gaba da jinya a wannan ƙungiya ta ba. Huta lafiya.